Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan la'asariyar Lahadi 29 ga watan Oktoba shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 16 21 25 da kuma 60 a jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a Sarauniya Nomad Dalal da Niya sai kuma Alpha Radio a birnin kuma sun gana yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a barkanku da warhaka Baba Yakubu Makiri ne tare da Sahabu Aliyu zamu gabatar muku da shirin mu na wannan lokacin kafin ku ji rahotannin mu ga kanun labarai
a Somalia gwamnatin kasar ta kori babban baturin yan sanda da kuma shugaban hukumar leken asirin kasar bayan wani mummunan hari da kawanyar da mayakan al-shabab suka yi wa wani hotel a Mogadishu a jiya Asabar a wani hari da mayakan sa kai na Taliban kuma suka kai cikin daren jiya arewacin Afghanistan sun kashe akalla jami'an tsaro 13 a cikin dubun dubatan mutane ne masu goyon bayan kasar ta cigaba da zama daya suka fito domin macin bayyana matsayin su a yau Lahadi a birnin Barcelona
to ko bayan kun gama jin labarin za ku ji cewar kungiyoyin fararen hula a Niger sun shirya wani taron gangami na nuna adawa da kasafin kuɗi da gwamnati ta gabatar wa majalisa
waɗannan company na kasashen waje harajin da suka biya da sun kazo sun kan ce sun karya shi yanzu ba su biya dan me dalili ne kenan su kamfanoni sun yi Niger darajar ta gare su to waɗannan kamfanoni mun kace su daddata musu haraji
a cikin shirin kuma za ku ji cewa sarakunan gargajiya a jihar Taraba sun kira ga hukumar zabe ta INEC ta ƙara rumfunan zabe to ko menene dalilin haka
don saboda wani nisan wurin sai ya sashi ba zai iya tashi ya je jefa kuriya ba wani akwatin kuma zaka je ka zauna mutun ya fi 2000 ko 2000 da wani abu in kace akwati ɗaya ne kawai a wannan wurin kaga akwai matsala
muna kuma dauke da karashin hiran Sahabu Aliyu da Shehu Yusuf Kura mai sharhi akan harkokin yau da kullum akan sukan lamiri da wasu ƴan Najeriya ke yi wa gwamnatin APC karkashin shugaba Muhammadu Buhari sa'an nan Mahmud Lalo zai shigo da shirin sa da duniyar Amurka sai kuma sakonni da kuka aika mana amma duk sai bayan kun sha labaran duniya
jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labarai a Somalia gwamnatin kasar ta kori babban baturin yan sanda da kuma shugaban hukumar leken asiri bayan wani mummunan hari da kawanyar da mayakan al-shabab suka yi wa wani hotel a Mogadishu babban birnin kasar a jiya Asabar jami'ai suka ce an kashe akalla mutane 26 a harin da aka kai kan hotel din da ake kira Nasa Hablot 2 wasu mutane masu yawan gaske kuma sun jikkata mayakan sa kan sun kutsa cikin hotel din jiya Asabar bayan da suka tada nakiyoyi da suka dankara wata mota kofar shiga wannan hotel yan sanda suka ce sun kama 2 daga cikin maharan suka kashe wasu 2 kungiyar al-shabab ta dauki alhakin kai wannan hari sakamakon haka ne baturen yan sandan kasar general Abdul Hakim Dahir Said da shugaban hukumar leken asiri Abdullahi Muhammad Ali Sambaloshe suka rasa ayyukansu kamar da yadda ministan yada labaran kasar Abdulrahman Umar Usman ya sanar ta shafin sa na Twitter akwai bam na 2 da ya tashi a jiyan a kusa da tsohon gidan majalisar dokokin kasar sai dai babu cikakken bayanin irin bannar da fashewar ta haddasa a wani hari da mayakan sa kai na Taliban kuma suka kai cikin daren jiya arewacin Afghanistan sun kashe akalla jami'an tsaro 13 jami'an ko kuma jami'an kasar sun ba da rahoton cewa mayakan sa kai dauke da muggan makamai sun kai farmaki kan wata tashar yan sanda da ke gundumar Khan Abad a lardin Kunduz mai fama da rigingimu inda suka yi wannan barna babban jami'in yan sanda a gundumar Hayatullah Amiri ya tabbatar wa murya Amurka adadin waɗanda suka mutu a wannan harin yana mai cewa akwai yan sanda 14 suke gadi a tashar lokacin da aka kai wannan hari dan sanda daya ya samu ya tsere maharan suka yi awon gaba da makamai da albarusai da motar yaki mai sulke inji Amiri giftawar ido da kai harin kungiyar Taliban ta dauki alhakin kai shi tana igrarin cewa arangamar da aka yi a wurin ya halaka yan sanda 17 ciki har da komandan su sai kuma yi hasarar mutum daya hakanan kungiyar ta yi igrarin ta kama ofishin yan sandan a kasar Spain ko Andalusia kuma dubun dubatan mutane ne masu goyon bayan kasar ta cigaba da zamewa daya suka fito domin macin bayyana matsayar su a yau Lahadi a birnin Barcelona kamar yadda yan sanda suka yi bayani Masu zanga-zangar suna maci ne a helkwatar na yankin Catalonia don nuna goyon bayan su kan matakin korar gwamnatin yankin da gwamnatin tarayyar kasar ta yi a matakin taka shirin ballewar da ake yi birki. A halin da ake ciki kuma shugaban yankin na Catalonia da aka kora Carles Puigdemont ya kira ga masu goyon bayan ballewar su nuna turjiya ta hanyoyin demokradiya da lumana kan matakin na kwace ikon yankin mai kuri-kuriyar cin gashin kai. A wani jawabi da aka dauka ta fefe tsohon shugaban yankin ya ce zai ci gaba da aiki na ganin kasa mai inci yana mai yana ya samu yana mai cewa majalisar dokokin yankin ne kadai ke da ikon rusa gwamnatin yankin Catalonia. To labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Gungun masu taya alkali yanke hukunci na kotun Amurka sun amince da gabatar da hukuma ta farko kan zargin katsal London da Rasha ta yi a zaben Amurka a binciken da lawyer na musamman Bob Mueller yake wa jagoranci. Matakin na masu taya alkalin yanke hukunci ci gaba ne kan binciken da lawyer na musamman da aka nada ya gudanar ko ya gudanar bincike kan zargin wato Robert Mueller yake yi wa jagoranci. Tashar talabijin ta CNN ita ce ta fara bada wannan rahoto. Ta ambaci wata majiya da ba a bayyana sunanta ba tana cewa duk wanda aka tuhuma sai ta yi a kama shi gobe Litinin. Sai dai ba tabbaci kan zargin da ake yi wa mutumin ko mutanen. Daga bisani kafofin yada labarai na Reuters da jaridar Wall Street da NBC duk sun bada rahotanni masu kama da wannan. Sai dai duka rahotannin an danganta su ne da majiyar da ba a bayyana sunanta ba. Yau wato ranar Asabar shugaba Donald Trump ya ziyarci filin wasan kwallon golf insa da ke jihar Virginia. Duk sakonni uku da ya aike ta Twitter ba su ambaci wannan batu na tuhuma ba. A daidai lokacin da shi shugaba Donald Trump na Amurka ke shirin fara ziyarar kwanaki goma a yankin Asiya wadda shine na farko da zai kai a yankin tun da ya kama aiki, daya daga cikin shugabannin yankin ya kara bude hukumomi da ke Washington ido a makon jiya kan irin tunani na gwamnatin kasarsa ba wai na gwamnatin kasarsa kadai ba amma na yankin baki daya. Lee Hsien Loong babban dan Lee Kuan Yew ministan Singapore wato prime minister Singapore na farko wanda ya gaji mahaifinsa wanda ya rike mukamin na shekaru masu yawan gaske ya ga wani taro a nan Washington cewa yanayi da makomar al'amura a yankin ba ya ta'allaka ne kadai kan siyasar a cikin kasashen ba amma har da matakan da Amurka take dauka da kuma burinta. A fadar White House yayin wani bikin da aka shirya masa, Li ya ga shugaba Trump cewa kasar Singapore kamar sauran kasashe da ke yankin sun zura ido kuru-kuru sosai suna kallon dangantaka tsakanin Amurka da China. Shugaba Trump zai fara rangadinsa ne ranar 3 ga watan Nuwamba wato ranar Juma'a mai zuwa idan Allah ya kai mu.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla taron gangami da kungiyoyin kare haƙƙin bal'adama suka shirya a birnin Yamey na Jamhuriyar Niger don nuna adawa da kasafin kuɗi da gwamnatin ta gabatar wa majalisar dokokin kasar wanda ya dora wasu haraji akan talakawan kasar. Wannan taron gangamin da ya rikide ya koma na tada tarzoma. Ga wakilinmu Suleiman Muni Barma da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Ainihin kungiyar kare haƙƙin jama'a ta Actis ce hukumomin Yamey suka ba izinin gudanar da taron gangami a maimakon jerin gwanon da ta buƙaci gudanarwa daga dandalin Place Tumor zuwa Place de la Concertation da ke gabda majalisar dokokin ƙasa. To amma wasu daga cikin waɗanda suka amsa gayyatar ta Actis sun bijirewa wannan tsari, saboda haka suka fantsama titunan Yamey inda suka yi ta cinna wa tayoyi wuta tare da kafashin gayan duwatsu. Shugaban kungiyar ta Actis Abbas Abdul Aziz ya nisantar da kansa da kwaruwar wannan al'amari.
Kasan cikin taro in mutum ya tara jama'a sai hakuri, kowa da abin da niyyar da yazo, kowa da niyyar da yazo. Mu da ke tsare-tsaren wanga shiri mun gaya musu da ba a zuwa inda aka ce a tahi, mun ce musu ka a tahi, sun ka kuke sun tahi, to ba mu iya tsaida su ya muka iya.
Wato kana nufin ba da hannunka a wannan tafiya da suka yi?
Ni dai ban ce ba kowa ya tahi ba. Nan nace mu kowa a tsaya a yi magana, wanda ya zo da wata aniya can daban ni ba shahini ba. Ni dan wurin hula ne ina kare haƙƙin ɗan adam, ban so a taɓa gashin ɗan Niger ko guda, tunda ba a ce mu tahi ba, in muka tahi duk abin da ya same mu mu muka so. Yau aka kashe ɗan Niger har in mutu wannan abu yana masu kaina ba da kashi dan Niger ba na ce a hito dan mu gura musu ba mu yarraba shi yasa muka ce a hito
kakakin jam'iyyar Friends Tarayya mai mulki Asmanu Muhammadu wanne yake dora alhakin abubuwan da suka wakana a wuyan wadanda suka shirye gangamin nuna adawa da tsarin kasafin na 2018 na cewa abin na da nasaba da dalilan siyasa
duk abin da ke wakana a cikin kasar namu nan labari saboda haka mu gaskiya ta bayyana tunda gwamnati ta ba su izini su zo su wada abin da suke so su wada albarkacin bakin su to bayan wannan mi anna dalilin a shiga cikin gari ana kona kayayyakin al'umma kuma kai ka ce kana kokowa ne saboda al'umma saboda haka duk abin da ya faru su waɗanda suka yi jagorancin wannan abu sune shugabanni sune awakilai
bayanai na nunin tsarin kasafin kudaden da gwamnatin Niger ta gabatar wa majalisar dokokin kasa ya kunshi wasu sabbin harajin da ka iya cutawa talakawa yayin da ake jiran hukumomi su kwato dukiyar kasa daga hannun mahandama dalili kenan da shugaban kungiyar kadar da dambajison Allah ke cewa
shugaban kasa ya so shi kawo kudi cikin kasa sai ya maido wannan yaki na handama wanda duk ya ci kudin kasa ya maido to in mutane sun ka maido kudi in sha so shi asa masalka haraji waɗannan kamfani na kasashen waje harajin da suka biya da sun ka zo sun ka ce sun karya shi yanzu ba su biya dan mi dalili ne kenan su kamfanonin sun yi yan Niger darajar ta gare su to waɗannan kamfanonin mun ka ce su daddata musu haraji
awai fiye da biyu aka shafe ana boyayyeniya a ungunin tsakiyar birnin Yamai tsakanin masu kone-konen tayoyi da a ɗaya bangare jami'an tsaro da ke kokarin kwantar da tarzoma ta hanyar amfani da barkonan tsohuwa ya zuwa yanzu kura ta lafa har zuwa lokacin aiko da wannan rahoto ba mu samu labarin cafkewa ko jikata wasu ba a sakamakon wannan takaddama Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
to madalla a gaida Sule Mummuni Barma sarakunan gargajiya a jihar Taraba sun fara fadakar da al'umman su game da zuwa yin rajista don samun damar yin zaben shekarar 2019 kuma sun yi kira ga hukumar zabe ta INEC ta ƙara yawan rumfunan zabe a jihar sai dai wannan fadakarwar ta zo ne a lokacin da ita hukumar zaben take ƙara wa'adin sabon takatin zabe wato voter card kenan amma duk da ƙarin wa'adin da aka yi wasu ma a jihar ba san ana wannan aikin ba ga Ibrahim Abdul Aziz da ƙarin bayani
Alhaji Muhammad Ino Baba Fadil dan Isan Adamawa kuma hakimin Jimeta dake ma zama cibiyar mulkin jihar Adamawa yace dole sarakuna su tashi tsaye domin fadakar da irin waɗannan al'ummomi
dama wannan kira tun mai martaba Lamido Adamawa Dr. Muhammad Barkin Zarin Sufa ya samu gaba hakimin sa duka yace tabbatar da kowa ya fita ya ji sabon takatin zabe wannan mun yi shi kuma ana zuwa ana mun yi kuka kan center din sun yi kadan ya kamata a ƙara center don kowa ya fita je kurun amma center ɗaya ne daga akwai wahala ana shan wahala mutum ba zai bar aikin sa je na wani abin ba shi yasa muka ce Lamido ga mu INEC su ƙara centers na sabunta katin zabe ne kuma ina ganin za su yi kokari su ƙara so da mutane su je su yi don wannan katin shine komai naka yi duk abin da zaka yi in ma addini ne in ma menene ne in ma me wannan katin shine madogaran ka don haka muna ga mu jama'a kowa da kowa ya fite tabbatar da ya samu kati da zai je zabe abin da yake so abin da yake gani zai kubutar da shi daga fitina
ba amma dai ga batun sabunta katin zaben wani batu da yanzu ma ke gaban hukumar zabe INEC a jihar Adamawa shine batun karin rumfuna da ma akwatunan zabe musamman a yankunan da kawai yanzu ma ba su da rumfunan zaben Honorable Usman Kaura wannan jami'ar PDP ne ya kuma bayyana irin matsalar da ake fuskanta dangane da wannan matsalar ta rumfuna da ma akwatunan zaben
mun je mun fitar da irin zai kamata a ce an saki sa unit a wurin mun shi a rubuce kuma da su izinin hukumar zabe suka ba mu dama domin mu taimaka musu mu rage musu kamar aikin mu yi musu wuraren da ya kamata a ce duka don saboda wani nisan wurin sai ya sashi ba zai iya tashi ya je jefa kuriya ba wani kuma akwatin daji ce to wani akwatin kuma zaka je ka zauna mutun ya fi 2000 ko 2000 da wani abu in kace akwati ɗaya ne kawai a wannan wurin kaga akwai matsala amma aka raba shi biyu aka sake raba shi kaga mutane za su samu saukin jefa kuriya
to sai dai kwana ta bangaren hukumar zabe INEC tace ma za a duba wannan batu yayin da kuma tace ana samun nasara a aikin sabunta katin zabe a jihar Barista Kasim Ganagaidan shine ba commissioner zabe a jihar ya bayyana irin nasaran da ake samu
kasan akwai dalilai da laruru da yawa da hana kai ko rashin lafiya ko wani abu ba irin tunda anan ba irin wayansu kasashe bane wasu kasashe kuma ka lafiya za a ji a asibitin kai register kuma in zaben yazo maka zo kai jefa zaben naka
misali wannan ake kuke yanzu kaman mutane nawa dubu nawa suka sabunta
a jihar Adamawa yanzu haka mun register kamar mutane 107,000 haka wato shine 107,000 mun kai rusari a duk lokacin da mun gaba daya kuma nan dai in ka tsaya nan in ana kokari ta wannan din sai dai matsalan idan aka je yin register din da Allah a tabbatar a sa hankali a tabbatar cewa ya tsotsin ya zauna sosai saboda computer yana rejecting
Barista Kasim Ganagaidan kenan dake ma zama commissioner zabe a jihar Adamawa Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To ba da la'agaida Ibrahim Abdulaziz. To koshin masu sukar lamirin gwamnatin APC karkashin shugabancin Muhammadu Buhari sun yi mata adalci kuwa idan suka ce babu bambanci tsakanin ta da gwamnatin Jonathan. Dan jam'iyyar PDP kuma mai sharhi akan al'amuran yau da kullum Shehu Yusuf Kura wanda tsohon ma'aikacin wannan tasha ce ya ce a'a.
Yan Najeriya watakila za su fahimta ba amma dai magana ta gaskiya an samu canji a wasu fannonin kuma in nace an samu canji ba wai canji da kyautuwa abubuwa ba wai canji kuma na tabarbarewa abubuwa ba amma yanzu shugaban kasa sunansa Muhammadu Buhari wancan ko shugaban kasa sunansa Goodluck Jonathan amma dai matsalolin da Najeriya take fuskanta a lokacin Jonathan waɗanda suka addabi talaka na ci da sha da ilimin ƴaƴansa da lafiyar matansa tsakani da Allah ba a samu wani ci gaba ba amma abinda ba na so mutane su dauka su ce laifin Buhari ne su ce laifin Buhari ne ya kasa bana ina kowa ya san ra'ayin siyasa ta a Najeriya amma rashin adalci ne ka dauki dukkan matsalolin Najeriya ka dora a mutum guda idan yana da laifi ko yana da matsala akwai tasa amma misali zan baka tsarin mulki ya ba majalisa dama ta yi budget tsarin mulki ya ba majalisa dama ta kafa dokokin da za su canza tsarin ilimi tsarin mulki ya ba yanzu a jihar Kano din nan gwamnatin APC ce gwamnan din APC ne ɗan majalisar gaba ɗaya guda 40 ɗan APC ne amma tunda ake a Kano ba a taɓa bullo da tsarin karɓar haraji na zalunci da tursasa masu ƙananan sana'o'i ba kamar a Kano yanzu wannan laifin Buhari ne a kanan nan ba abin da zaka duba ka ce yau ga gwamnatin Kano wadda take ta APC ce ta yi yanzu wannan laifin Buhari ne duk barnar da gwamnonin nan suke yi a ce laifin Buhari ne duk abin da yake faruwa a ƙasar nan na rashin gaskiya da rashin adalci a ce laifin Buhari ne anya kuwa an masa adalci in aka yi masa haka in muna so mu yi magana Buhari kasawarsa da rashin iya abubuwansa za ka yi masa hanzari kace mutumin nan dattijo ne ya zo ya hadu da rashin lafiyar da ta hana shi sakar to yaushe kuma zai iya hudda da zai shugabanci kasa fatan mu shine APC ta yi kanta kiyamar laili ta san cewa idan Buhari bai tsaya zabe ba za ta ci zabe ba amma kuma in tace dole ta tsaya da Buhari duk da yake bai da lafiya to wannan matsalar da shi talaka zai ci gaba da fuskanta saboda haka ni akwai bambanci domin yanzu mutane suna ikirarin cewa eh ana cin hanci amma wanda ya sani ya zai ce ai cin hancin da ake bai kai na da ba tunda Buhari nan shi an san baya yi ko da na kusa da shi suna yi sai dai su yi a bayan sa a bayan idan sa ba za su fito karar a zauna da shi a shirye yadda za a ci hancin ba ai kaga wannan ma wani abin ci gaba ne amma dai talaka ya sami kyautatuwar rayuwa da kyautatuwar ilimin ƴaƴansa da azubutan matansa da sauransu wallahi tallahi sahabu ba a samu ba amma kuma akwai bambanci bambancin kuma sai nan gaba in an zo za a yi maganganun bambancin tsakanin gwamnatin APC da PDP mutanen da ya kamata su yi wannan bayani za su yi wannan bayani
sarki addu'a kar mu fasa kada mu furta minki
to ba da la kada ku manta cewa kuna sauraron waɗannan shirye-shiryen nan daga Washington DC yanzu daga nan Washington DC karfe 11 kidan da minti 19 na safe ga shirinmu na gaba
jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka lokacin yakin neman zaben shugaban kasar da aka yi a bara a nan Amurka Donald Trump wanda a da dan takara ne ya sha alwashin zai sauya yanayin yadda ake tafiyar da harkokin mulki a Washington idan har ya samu nasara kuma ga dukan alamu yana kan hanyarsa ta cika wannan alƙawari sai dai da yake tafe da mulkin sa ya raba kawunan Amurkawa gida biyu tsakanin waɗanda suke da ra'ayin cewa Kamalu da mulkin sa gyara yake yi da waɗanda suke da ra'ayin illa yake yi ga Amurkan yau kan wannan batu da ma wasu batutuwa shirin duniyar Amurka zai yi tattauna akai sunana Mahmud Lalo
We are getting tremendous accolades for what we're doing.
Muna samun yabo kan yadda muke tafiyar da mulkin mu.
Shugaban Amurka Donald Trump kenan yake bayyana yadda mutane ke kallon tsarin mulkin sa yayin wani taron majalisar zattarwa duk da cewa farin jinin sa ya gaza kaiwa kashi 40 cikin 100. A yayin lokutan da suka shude, Trump yayi yunkurin warware wasu sassan tsarin kiwon lafiyar tsohon shugaban Amurka Barack Obama. Sannan a baya-bayan nan ya ki amincewa yayi na'am da matsayin da aka cimma da Iran kan dakile shirin ta na nukiliya. Duk da cewa waɗannan matakai da dauka sun kasance masu cike da takaddama, Trump ya sha alwashin kawo cikas kan yadda aka saba gudanar da harkokin siyasa Amurka, a cewar John Ferry, ƙwararre mai sharhi kan al'amuran jam'iyyar Republican.
President Trump was a pretty big rejection.
Shugaba Trump ya shahara wajen kin bin tsarin yadda aka saba tafiyar da harkar mulki. Kuma da alama ba zai soya ba domin shi mutum ne da baya bin tsohuwar al'adar da aka saba bi.
Is playing by the usual rules.
A baya shugaba Trump ya fuskanci matsin lamba daga wajen tsohon mai shirya mai dabarun mulki wato Steve Bannon kan ya janye jikinsa daga shugabannin majalisar dokokin kasar.
This is not my war.
Wannan ba yaki na bane ne kadai. Yaki mu ne baki daya. Kuma ba ku ne kuka fara shi ba. Ya samu asali ne daga yanayin yadda ake tafiyar da tsarin mulkin kasar nan.
The establishment started it.
To sai dai wannan yanayin Kamalu da yana shugaba Trump ya haifar da masu suka shi da dama kamar irin su gwamnatin jihar Ohio John Kasich wanda dan jami'ar Republican ne da zuwa mataimakin shugaban kasa Joe Biden.
We have a president who does not
muna da shugaban kasa ne wanda bai san makamar gudanar da sha'anin mulki ba ba tare da yin la'akari da tsare-tsaren mulkin sa ba bai ma fahimci yadda gwamnati ke aiki ba
a cewar mai fashin baki Matthew Dalek halayyar shugaba Trump na sukar masu adawa da shi ciki har da Senator Bob Corker da John McCain ta kan dauki hankalin sa kan gudanar da harkokin mulki
He spans a significant portion.
Shugaba Trump ya kama kwashi akasarin lokacin shugabancin sa ne na tunanin yadda ma zai cicciki masu adawa da shi.
Har ila yau shugaba Trump bai bar shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa Senator Mitch McConnell ba, ko da yake sun ce sun shirya.
We are together totally on this agenda to move America forward.
Yanzu mun da kofa wajen cidda Amurka gaba.
Wata takaddama da ta kunno kai a farkon makon nan ita ce yadda wani sanata dan jami'ar ta Republican wato Jeff Flake da ke wakiltar jihar Arizona ya cicciki shugaba Trump yana mai cewa idan aka kyale shugaban zai kai kasar ya baro suka da bata yi wa fadar shugaban kasar ta White House zabi ba. To sai dai wani mutu da ke hada kan yan jami'ar ta Republican waɗanda ake ganin sun samu rarrabuwar kawuna shi da yadda za a samar da sauyi a fannin haraji. A cewar Bill Gaston na cibiyar Brookings Institute da ke shirye kan al'amuran yau da kullum.
If they can get yes on tax reform,
idan har suka samu aka amince da samar da sauyi a fannin haraji, za su samu daidaiton da zai ba su damar fuskantar zaben tsakiyar wa'adi cikin kwanciyar hankali. Idan kuma har suka gaza, ina ganin za su fuskanci fushin mazabunsu, kuma ba za a wanye lafiya ba.
And there are likely to be consequences for that.
To a halin dai da ake ciki ya zuwa lokacin hada wannan shiri, yan jami'ar ta Republican ba su da matsaya kwakwara game da yadda za su fuskanci samar da sauyi a fannin na haraji. To a dai bangaren kuma mai ɗakin ɗaya daga cikin sojojin Amurka nan da aka shi a jamhuriyar Niger, Nyesha Johnson, ta faɗa wa gidan talabijin na NBC cewa ta ji takaici kan yadda shugaba Trump ya kasa tuna sunan mijinta a lokacin da ya kira ta domin ya mata jaji.
It made me cry because
hakan ya sa ni kuka saboda na harzuga da irin kalamansa da kuma yadda ya furta su. Ya ma kasa tuna sunan mijina. Sai da ya ce min akwai takardun rahoton mijina a gaban sa ne kawai ya iya tuna sunan sa. A lokacin ne yace La David. Ina ji yana kicikicin tuna sunan wannan shi yafi bata min rai. Saboda idan mijina yana can yana yi wa kasar sa yaki har ya sadaukar da rayuwarsa menene yasa ba za ka iya tuna sunansa ba?
Gabanin haka, ‘yar majalisa Frederica Wilson da ke wakiltar jihar Florida ta zargi shugaba Trump da nuna rashin tausayi a lokacin da ya kira mai ɗakin marigayi Johnson domin ya mata jaje, inda ya ce mata mijinta ya san abin da ya sa kansa a ciki a lokacin da ya shiga aikin soja.
You don't tell a grieving widow that her husband signed up to die.
Babu yadda za ka kira matar da ke jimamin mutuwar mijinta ka ce mata mijinta ya san zai mutu a lokacin da ya shiga aikin soja.
To sai dai shugaba Trump ya ce ya kazafi kawai ‘yan majalisar ta mai domin shi bai faɗa hakan ba.
Didn't say what that congresswoman said.
Ni ban faɗa abinda ‘yar majalisar ta ce na faɗa ba. Sam ban faɗa ba. Ta kuma san cewa ban faɗa ɗin ba. Idan ba tsoro ba, ta sake faɗa abinda na ce.
Ita dai Frederica ta tsaya tsayin daka cewa Trump ya faɗi waɗannan kalamai, waɗanda mahaifiyar marigayin ta tabbatar da haka. Kodayake fadar ta White House ta ci gaba da musantawa. Masu sauraro, da aka muka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar Amurka na wannan mako sai wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Salihu Garba da wakilanmu na Jamhuriyar Nijar wato Suleiman Muni Barma da Tamar Abari sai kuma Ibrahim Abdulaziz. Ni Muhammad Lalo nake cewa mu huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonni da kuka aika mana. Sakonmu na farko na cewa assalamu muryar Amurka, ku ba mu dama mu bayyana ra'ayinmu dangane da kalaman da shugaban Kwastam Hamid Ali ya yi cewa gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari rabinta duk MPDP ne. To mu dai talakawa an sha mu rama domin babu komai, Italiya ƙarshe suke ci. Kafin zaɓen shekarar 2019 mai zuwa, in muna da rai, ba za mu sake yin sama da ƙasa ba. Sako daga Halima M. Ramadan da Yusuf M. Ramadan mai Gombawa daga jihar Gombe a Najeriya. Wannan sako na cewa ga dukkan alamu gwamnatin jam'iyyar APC wanda shugaba Muhammadu Buhari ke jagoranta ta gaza cire ma jama'a kitse a wuta, duba da ganin ta haura ma shekara biyu akan madafin iko, amma har yanzu dimbin jama'a na ƙorafin cewa ba su ga canji mai ma'ana da suke dakon gani ba. Daga Haruna Muhammad Katsina, shugaban ƙungiyar muryar jama'a. Wannan sako ta fito daga Shehu Adamu Rijau, ya ce muna kira ga gwamnatin tarayya da ta taimaka ta gyara mana hanyar Kwantagora zuwa Rijau, domin wallahi hanyar ta yi matuƙar lalacewa, wanda hakan ya sa da wuya ka bi kanta ba tare da ka ziyarci kemis ba sakamakon ƙuramni da jijjigar da za ka sha. Da fatan wannan koke namu ya kai kunnuwan shugaba Muhammadu Buhari da minista ayyuka Babatunde Fashola. Sakonmu na ƙarshe na cewa lokaci ya yi da mai girma shugaban ƙasa Janar Muhammadu Buhari zai rufe idonsa domin ya yi wa jiro da dukkan wani ko wata da ke ƙoƙarin kwance wa gwamnatinsa zane a kasuwa gaban idanun duniya. Sako daga ma'ajin ƙungiyar muryar talaka ta ƙasa reshen jihar Kebbi, Aliyu Usman Taka, lafiya birnin Kebbi. To yanzu kuma ga labarai a takaice.
A Somalia gwamnatin kasar ta kori babban baturin ƴan sanda da kuma shugaban hukumar da ƙin asiri bayan wani mummunan hari da ƙawanyar da mayakan Al-Shabab suka yi wa wani otel a Mogadishu babban birnin kasar. Jami'ai suka ce an kashe akalla mutane 26 harin da aka kai kan otel ɗin da ake kira na Sahablot 2. Wasu mutane masu yawan gaske kuma sun jikkata a wannan fashewa. Mayakan sa kan sun kutsa cikin otel ɗin jiya sabar bayan da suka tada nakiyoyi da suka dankara wata mota a kofar shiga wannan otel. A wani hari da mayakan sa kai na Taliban kuma suka kai cikin daren jiya a arewacin Afghanistan sun kashe akalla jami'an tsaro 13. Jami'an ƙasar sun ba da rahoton cewa mayakan sa kai ɗauke da muggan makamai sun kai farmaki kan wata ofishin ƴan sanda ko kuma kan wani ofishin ƴan sanda da ke gundumar Khan Abad a lardin Kunduz mai fama da rigingimu, inda suka yi wannan barna. Babban jami'in ƴan sanda a gundumar Hayatullah Amiri ya tabbatar wa muryar Amurka adadin waɗanda suka mutu a wannan hari, yana mai cewa akwai ƴan sanda 14 da suke aiki a tashar lokacin da aka kai harin, kuma guda daga cikinsu ya tsere. A Spain dubun dubatan mutane ne masu goyon bayan kasar ta ci gaba da zamewa daya suka fito domin macin bayyana matsayarsu a yau Lahadi a birnin Barcelona kamar yadda ƴan sanda suka yi bayani. Masu zanga-zangar suna maci ne a helkwatar na yankin Catalonia don nuna goyon bayan su kan matakin korar gwamnatin yankin da gwamnatin tarayya ta yi a matakin taka shirin ballewa birki.
Duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryen mu na yau sai kuma wani jiƙo za ku je mu dauki da sauran shirye-shirye. Yanzu a madadin Sabu Ali da ya taimaka muka gabatar da shiri da kuma wato Malam Sidi da ya shirya kuma ya bada umarni. Sai injiniyan mu na wannan la'asariya Mr. Alfredo Babaya kuma makiri ne ke sallama da ku. A huta lafiya.